is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Laraba, 4 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya samu kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma kusan ta ƙarshe a nahiyar Afirka a matsayin shugaban kasa. Barazanar kanya wa kasashen Canada da Mexico harajin kashi 25 cikin 100 da zababban shugaban Amurka Donald Trump yayi akan dukkanin kayayyakin da suke shigar da su Amurka na ci gaba da janyo ra'ayoyi mabambanta daga kasashen. Jami'an Palestinawa sun ce kungiyar Hamas da kungiyar Fatah na gab da cimma yarjejeniya kan shirin mulkin Gaza. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirin babban zabe a kasar Ghana ranar Asabar, ɗan takarar kujerar 'yan majalisar wakilai a mazaɓar Okwakwai Central Patrick Yalbowama da Baba Sadiq sun bayyana ƙwarin gwiwar samun nasara a zaben. Bayan haka za ku ji cewa wasu mazauna ƙauyen Yar Galadima a ƙaramar hukumar Maru da ke jihar Zamfara sun daƙile wani harin 'yan bindiga tare da hallaka wasu daga cikin maharan da taimakon jami'an tsaro. Kodayake wani mutum ya rasa ransa sakamakon fashewar wata nakiya da 'yan bindiga kaɗana. Ga abinda wani da ya shaida lamarin ke cewa,
Allah ya ba mu ikon muka tarwasa su aka waka bayan mun waɗe su sun hau sawa sojoji kuma sun je can sun kwanta musu Allah ya ba su duka kuma suka kashe na kashewa suka shigo suka kawo mu ɗauki aka yi ɗauki ba daɗi da su Allah ya tsare mu dai ko mutum guda namu ba su kasa ba.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya tattauna akan batun zaben ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya sami kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola a jiya Talata yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma kusan ta ƙarshe a nahiyar Afirka a matsayin shugaban kasa. Bayan wani ɗan gajeren zango a ƙaramin tsibirin Cabo Verde, shugaba Biden ya sauka a ƙasar Angola da yammacin ranar Litinin domin ziyarar aiki ta yini biyu tare da cikakkar ajanda kamar yadda ya shaidawa shugaba Joe Lourenco lokacin da suka gana a fadar shugaban ƙasar Luanda.
Very proud to be the first American president to visit Angola.
Biden ya ce ina matukar alfahari da kasancewa shugaban ƙasar Amurka na farko da ya ziyarci Angola kuma ina matukar alfahari da duk wani abu da muka yi tare domin kawo sauyi a dangantakar mu a yanzu. Akwai abubuwa da yawa a gaban mu da zamu iya yi. A hirar shi da muryar Amurka, Dr. Wada Nafi'u mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Niger ya bayyana tasirin ziyarar shugaba Biden a Angola a daidai wannan lokaci da yake gab da sauka daga karagar mulki.
Mu nazarin mu shugaba Joe Biden wanda yana shirin ba da mulki ga zababban shugaban sabon shugaban kasa da aka zaba Donald Trump. Ziyarar shi da ya je Angola in kuka diba tun da ya ɗauki ragaman mulki ya ce kamun adadin mulkin shi ya kare zai zo Afirka. To bai samu ya zo Afirka ba ce wanda gaman da ya zo Angola. Kuma zawo da ya Angola in kuka diba kuka gani aikace-aikacen da ya bayani wanda za su yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Angola musamman bisa hanyar jirgin ƙasa ce wadda za a yi cewa kenan bisa harkar bitarmani ne harkar economic ne ya zo inda a yau ƙasar Angola in kuka diba ƙasa ce wadda gaskiya demokradiyya ta girku a nan kuma bayan haka nan bisa kan harkar man fetur da bayan wa'annan bisa kan economic ma ana iya cewa a Africa gaskiya ƙasa ce wadda ake iya tasiri da ita zuwa yau da gobe.
Dr. Nafi'u Wadaki na a hirarsa da Hauwa Sharif. To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ranar Asabar 7 ga watan nan na Disamba ne al'ummar ƙasar Ghana za su nufi rumfunan zaɓe don zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar wakilai. Ɗaya daga cikin mazaɓen da ake fafatawa sosai wajen cin zaɓe ita ce mazaɓar Okaikwe Central a yankin Greater Accra. Masu neman takarar kujerar ɗan majalisa a mazaɓar Patrick Yabuama na jam'iyyar NPP da Baba Sadiq na jam'iyyar NDC sun bayyana ƙwarin gwiwar samun nasara a zaɓen, kamar yadda za ku ji a tattaunawar da wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya yi da su a cikin wannan rahoton.
A shirin na yau za mu duba mazaɓen Okaikwe Central ne da ke a cikin babban jiha Accra, inda ɗan takarar kujerar NPP Patrick Yabuama, wadda kamar karo na uku kenan ne yake lashe wannan kujera, zai fafata da sabon shiga ɗan NDC Baba Sadiq. To amma saboda shi Patrick Buaman ya yi nisan kiwo baya nan kusa, ya buƙaci mataimakinsa Malam Baba Fari ya tsaya masa ya amsa tambayoyin da zan yi masa. Na kuwa fara ne da tambayar sa ko ɗan takararsu Patrick Buaman zai kai labari a wannan karo. Sai
ne Malam Farid, kuma ina nan a matsayin Patrick Yabuama. Ko da yake na farko dai na sani Allah shike bada sarauta, amma ni na yi imani Patrick Yabuama in Allah ya yarda zai lashe abin da ake ciki.
Na kuma sake tambayan Malam Fari, menene yake ya bashi kwarin gwiwa yake jin Patrick Yabuama zai iya sake lashe kujeran majalisar?
Domin abinda ake so a ce mutanen Fadama ko mutanen Okaikwe Central sun samu, yayi musu in gyaran gari ne yayi, in wurin duban lafiyar mutane ne ya gina mutane. Abinda ake so a ce MP yayi duka, Patrick Yabuama yayi, kisa ya cancanci a ce ya kuma zama shugaba MP a cikin Okaikwe Central.
Baba Sadiq, farkon lokaci da zaka shiga takarar na neman kujerar majalisar dokoki kenan, shin kana jin zaka iya kai labari ganin yawo Patrick Buama tsohon hannu ne wanda ya jima yana gogawa da mutane kuma yana kada su?
Yawancin ku duba constituency mu akwai aiki da yawa na yan constituency nan, irin messages da muke bayarwa yana address irin wannan aiki da wannan da mutane suka saulara daga gwamnati for so many years. IECC ne bayan kare ba, kuma da ikan da muka tafiya da campaign irin house wars da muka je muna shiga gidaje, muna shiga masallataiya, muna shiga duka, muna musu shawara da kannan muke shawaran su da kannan nima na zama kaman dan su na zama yayan su kanin su, muna ganin irin wanda duka combined zai ba mu wannan opportunity shekaran da.
Alhaji Baba Sharif tsohon dan siyasa ne da ya san kabli da badi na siyasan kasar Ghana, na kuwa ne mai jani yadda yake ganin takarar kujerar Okaikwe Central zai kaya bana.
Okaikwe Central da shekara 2012 aka kirkiro shi, yanzu yanda abin yake shi dan majalisar da ke wurin da ake cewa Patrick Buama akwai ayyuka da yawa da ya sanar irin mu'amalan da yake da shi da mutane, amma wanga wannan karo shi matashin ga Baba Sadiq da fito kana ganin shi kuma yana da kwazo kware-kware kuma ya samu karbuwa wurin al'umma, za ka ga cewa wannan shekaran shi dan majalisar da ke nan Patrick Buama ba zai same shi da sauki yanda abin yake kenan.
Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. Barazanar sanya wa kasashen Canada da Mexico harajin kashi 25 cikin 100 da zababban shugaban Amurka Donald Trump yayi akan kayayyakin da suke shigar da su Amurka na ci gaba da janyo ra'ayoyi mabambanta daga kasashen. Wani masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar British Columbia Stewart Peirce yace kuma bayani ga Trump inda duniya ke mayar da martani akan abubuwan da yake wallafawa a shafukan sada zumunta yace ya kamata mahukuntan Canada su dauki wannan barazana da muhimmanci. Trump ya ce zai sanya harajin ne idan kasashen Canada da Mexico ba su dakatar da bakin hauren da suke shiga Amurka ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suke safara kwayar fentanyl. A cewar bayanan da hukumar kula da iyakokin Amurka ta fitar ya ce kusan kilo 20 na kwayar fentanyl ne aka kama akan iyakar Canada da Amurka a shekarar da ta gabata. Jami'an Palestinawa sun ce kungiyar Hamas da kungiyar Fatah na gab da cimma yarjejeniya kan shirin mulkin Gaza bayan yakin. Shirin zai baiwa kungiyar Fatah da ke mulkin wani bangare na yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye da kuma yankin da kungiyar Hamas ke rike da shi a Gaza tun shekarar 2007 tare da nada wani kwamiti mai kunshe da kwararru 15 masu zaman kansu na siyasa don kula da yankin zirin Gaza. Jami'ai sun ce shirin zai biyo bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila sai dai tattaunawar da kasashen Amurka da Masar da Qatar suka yi na tsawon watanni da nufin kawo ƙarshen fadan da ake yi a Gaza bai cimma wata matsaya ba. Amurka da sauran jami'ai sun bayyana fatan su a cikin ƴan kwanakin nan cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ka iya taimakawa wajen ci gaba da kokarin kawo ƙarshen yakin Gaza. Sai dai kuma wani sabon fada ya sake barkewa a Lebanon a jiya Talata inda Isra'ilan ta kai harare da makamai marasa matuƙa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu sake koma bangaren rahotannin mu. A jihar Zamfara an yi wata mummunar arangama tsakanin wasu mazauna ƙauyen Yar Galadima a karamar hukumar Maru da ƴan bindiga, inda mazauna garin suka samu nasarar hallaka wasu daga cikin ƴan bindigar tare da taimakon jami'an tsaro. Koda yake ƴan bindigar sun dana wata nakiya akan wata gada, lamarin da yayi sanadin mutuwar wani direba. Wannan dai shine karan farko da maharan suka yi amfani da nakiya tun bayan da suka fara ta da kayar baya a yankin. Wakilin muryar Amurka Abdul Razak Bello Kaura na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Yaki da ayyukan ta'addanci a tarayyar Najeriya musamman a yankin arewa maso yammacin kasar ya kai ga matakin shiga kundin bala, inda wasu mazaje haɗin gwiwa da jami'an tsaro suka tunkari ƴan bindigar suka yi bata kashe tsakanin su a ƙauyen Yar Galadima da ke karamar hukumar mulkin Maru a jihar Zamfara, inda a lokacin fafatawar gamayyar jami'an tsaron da kuma mazajen ƴan kundin bala suka yi nasarar tarwatsa ƴan bindigar kuma suka kashe wasu daga cikin su, duk da cewa su ma ƴan bindigar sun tsana wata nakiya akan gada kuma ta tashi da wata mota ta tsawar kaya, inda direba ɗaya daga cikin motar ya hallaka kuma motar ta yi fitafta a lokacin da bomb din ya tashi. Wani jarumi daga cikin mazajen da suka yi kundin balar da ƴan bindigar ya bayyana mana yadda lamarin ya faru.
Allah ya ba mu ikon muka tarwatsa su aka waka su, Allah ya ci da mana gaba ta kira kafiwa lokacin sojoji nan kuma suka kawo mu sai bayan mun wace su tun hau hawa sojoji kuma sun je sun kwanta musu, Allah ya ba su iko kuma suka kanta na kafiwa suka shigo suka kawo mu dauki aka yi dauki ba da su, Allah ya tsare mu dai kuma tun gudana mu ba su kasa ba.
Shi ma wani ganau wanda labarin ya faru a gaban shi ya yi mana bayani yadda bom din ya tashi har ya hallaka direban da kuma irin matakan da suka dauka don baiwa kansu kariya.
Yadda ta kusa ballewa ne hannu guda ne dole mota sai ta taka wurin, to ta nan ne ta samu nasarar hallaka wannan direban tare da motar shi. Allah ya taimaki mutane shi direban ba da lodi yake da shi dai a cikin motar zai zo kawai Yar Galadima don ya lodi na zuwa Bukau, to sai gashi ya zo ya taka nakiya ta zo ta rima motar ɗaya ɗaya don yanzu haka wannan motar da ta taka nakiya babu ƙarye guda wanda baka iya ɗauka dauka shi da hannunka guda ka wurgar da shi zai samu ta fata fata gaskiya.
Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi shine mai magana da yawon na hedkwatar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin arewa maso yammacin Najeriya da ake yi wa lakabi da operation fasar yamma, ya yi mana bayani akan yadda lamarin ya riske su da kuma matakan da suka ɗauka har suka samu nasarar.
Yanda al'amarin ya ya faru kuwa shine dakarun mu da suke da sansani a hannu tara sun sami kira da subahin ranar daga mazauna garin Kargalajima da kuma ɗan sintirin wannan yanki inda suka sanar da su cewa suna fuskantar barazanar hari daga waɗannan ƴan ta'adda. Dandanan dakarun mu suka dau azama inda a hanyar su ta zuwa wurin nan suka fuskanci hare-hare har guda biyu daga waɗannan ƴan ta'adda wanda suka yi kwantan bauna. Dakarun mu tare da haɗin gwiwan dakarun sama sun yi nasarar dakile waɗannan hare-haren da suke nema su tsare su don kar su isa wurin da ake kai wannan hare-haren. Sun isa wannan wurin kuma sun dakile wannan yunkuri na ta'adda inda da yawa daga cikin waɗannan ƴan ta'addan aka kashe su da yawa kuma suka akai musu raunuka. Ta ɓangaren mu kuma soja guda ɗaya ne ya samu rauni.
Tambayar da ya da al'ummomi ke yawan yi musamman a jihar Zamfara ita ce shin kowane lokaci ne za a kai ƙarshen ayyukan ƴan bindigar? Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulrazzaq Bello Kaura. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Tokar sauran wasu kasashen nahiyar Afirka, sha'anin addini na son yin tasiri a zaben shugaban kasar Ghana. Jama'a assalamu alaikum. Duk da yake masana na bayyana cewa kasar Ghana na daga cikin kasashen da sha'anin bambancin addini ko kabilanci ba su cika yin tasiri ba a lokacin zaɓe, da alama wannan karon lamarin ya sha bamban musamman a yayin da aka sami musulmi daga cikin 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun kasar. Dan takarar jam'iyyar NPP mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa mai ci Mahamudu Bawumia musulmi ne da ya fito daga yankin gabas maso arewacin Ghana wanda ke fafatawa da dan takarar jam'iyyar adawa ta NDC kuma tsohon shugaban kasa John Mahama wanda kirista ne daga yankin Savanna. To sai dai lamarin ya so ya sha bamban da sauran kasashen domin kuwa fitowar takarar musulmin na kokarin kawo rarrabuwar kai a tsakanin al'ummomin musulmai da ke zangunan kasar ta Ghana. Alhaji Ali Kabe shi ne kakakin jam'iyyar NPP mai mulki ta Mahamudu Bawumia.
Da farko shi Bawumiyan ai musulmi ne, ba ka iya kira sunan shi ka gwada kabilar shi ka gwada addinin shi ba, to shi wannan dole ne za mu ce musulmi ne. Kuma a tuna a tarihi a siyasa nan kasar nan waɗanda suka kawo wannan za a tuna shi ne NDC, cewa party NPP suka kai kura a zamanin Busia ba su son musulmi ba su son ɗan zango, despite daga kwaran hujja da suke gwada dukkansu da Islam party da UP da wane ne aka gama duka da Ankarawa aka yi fatin UP da shi United Party Islam Northern People's Party da sauransu aka gama aka yi shi wannan UP ta shi United Party in katuna. Amma duk da haka na NDC a zango ba ma so musulmi saboda wani policy da wani gwamnati ya zo ya yi da yake gwamnati ne na da ya fito UP ta shi. Za ka ji duk da muna kawo vice president a cikin Fourth Republic ga musulmai ana ba su mukami iri-iri, duk da haka nan oyster mu ba mu son musulmi ba mu son musulunci ba mu son addinin musulunci. To yau har shi tsohon shugaban kasa kaji shi karara ya je can garin su tudu yake faɗi wai Bawumia yana ba shi tusai saboda ya zama ɗan musulmi da kuma ɗan zango da ɗan tudu, NPP ba za su ba shi hanya ba ya bari yau in dai Danado za shi ya so ya nemi alfarma na zaɓe shugaba ba za a ba shi ba. Fifi Kwete yau general secretary su a baya can ya faɗi ce mafarki ne Bawumia yake yi bai taɓa faruwa a ba shi makamin shugabanci a cikin party. To yau Allah ya sa shekara an fito da shi ba sai mu ga mai uwa ga dan uwan ku yazo ba mu magana mu da dan uwan ku yazo ku duba uwantaka da addini muku ba shi amma a gaske kuma shine Bomiya ya cancanci ya kai ya kawo yana da ilimi yana da hikima yana da hankali da hankuri da fasaha da yawan kula da aka ba shi zai iya hada kan gara baki daya ne ya kuma tattala kai kuma kabbaka tattalin arziki mu duka mu ci amfani shi a gurguje ba don jinwa ba to banda ya zama dan uwa dan zango dan musulmi dan tudu yana da quality da qualifications da ya cancanci to shi mu ba mu rely only on sole ba saboda magana NDC suke fadi tun aro aro muka kore mutane ba musu dan zango kuma ko da shi muna ka musulmi har mu kwashi sakan gentleman amma still haka je vote kure aka ga zango mu yana kasai
to sai dai kuma kakakin jam'iyyar adawa ta NDC Muallim Dantata ya ce musulman kasar ba su da wata hujja ta fifita Bawumia akan John Mahama
siyasa da addini ina jin abu ne wanda ba abun da ya kamata mu rike shi ko kuma mu yi welcome da shi bane domin ka duba yau Ghana duk wani shugaban da zamu samu ba wanda zai zo yayi tafiyar da mulkin kasar ga da Qur'ani ko kuma Bible a'a ana tafiyar da kasar ga ne a karkashin constitution na kasa wanda bai zabi addini ko kuma wani kabila ba kan haka muna kira da babban murya ayi watsi da wannan kira da jam'iyyar NPP suke yi cewa na sun ka musulmi flag bearer kan haka musulmi mu vote mai ba gaskiya bane NPP da kansu ma inda batun musulunci suke yi da baban Bawumia za su kawo ba domin a cikin NPP akwai waɗanda suka kware cikin addinin musulunci masu masana masu ilimin addini fiya ga Dr. Mahmudu Bawumia me yasa ba su kawo waɗannan mutane ba inda batun addini ake yi ba limami ake nema ba ana neman shugaba ne wanda zai tafiyar da mulkin ƙasa kowa ya samu sauki abubuwa ya magani ya sauki ba batun addini ba ba wani abun da musulmi ke amfana da shi cikin kasan ga yau ba karkashin jam'iyyar NDC da ainihin party NDC aka samu ta ba yau da nake ma magana in ka duba duk wani abun da musulmi kamar yadda na faɗi da farko yau harakan tattalin ilimi misali a samu gana a tabbatar da Islamic Education Unit karkashin NDC aka samu sannan yau musulmi gana akwai scholarships da NDC suka ba al'umman musulmi yaran zango wurare 177 75 wanda suka je suka koyo ilimi daga Cuba daga shekara 2016 zuwa 2020 daga 2013 zuwa 2016 kafin NDC move to power wayan yara bayan haka akwai abubuwa da dama wanda NDC ya tsaya yayin musulmi kan haka muna tambaya da ake kara ake ta kuwa cewa Bawumia musulmi ne kaza da kaza a mota bashi don Allah don Annabi wani abu yayin musulmi yau musulmin Ghana muna cewa ba mu bukatar liwadi da madigo cikin garin ga ɗan majalisar musulmi yi doka Dr. Mahmudu Bawumia da shugaban shi Nana Akufo-Addo har yau sun kasa sa hannu wannan doka ya aiki garin ga meke wanda kan Bawumia damu da musulunci
masani tarihi kuma mai sharhi kan lamuran siyasa Malam Isa Mai Rago ya duba tarihin siyasar kasar ta Ghana da yadda addini ya soma tasiri a zabi
wannan dalilin ya samu asali ne tun gabanin samar da yancin kai na independent a zamanin Gold Coast da kuma zuwan ɗan shugaban kasa Kwame Nkrumah gaskiya dai tarihi ya nuna da cewa al'ummar musulmai sun taka rawar gani a lashe zabubbuka da kuma tabbatar da wato nasarar mulkin ɗan shugaban kasar Ghana Dr. Kwame Nkrumah domin ɗan siyasa musulmai ɗan takarda da sauran manya-manyan wato jama'a wanda suke kusa da mulkin Nkrumah sun taka rawar gani wurin lashe wato wannan nasara da ya samu a yayin da ya zo zabe da kuma lashe wannan zabe kafin a baiwa kasar Ghana mulkin kai a ranar 6 ga watan Maris na shekarar 1957 bayan haka nan ma jam'iyyar United Party wato UP ita kuma wato ta samu taimako daga manya-manyan ƴan boko al'ummar musulmai wayanda suka mara mata baya suka kuma kira sauran al'umma su wato goyi bayan ta na jefa mata kuri'a kafin lashe zabe akan haka idan ka duba tarihi na siyasar kasar Ghana da kuma la'akari da addini shigar da addini a cikin harkoki na siyasa za a samu cewa al'ummar musulmai suna taka rawar gani na azo suna taka rawar gani kuma suna taka gagarumar gudunmuwa a wato nasara na kowace jam'iyya da zata kafa gwamnati a tarihin siyasar kasar Ghana akan haka tarihi na tabbatar da cewa al'ummar musulmai lalle sun ba da gudunmuwa wasu taka rawar gani a wato samun nasara na kowace jam'iyyar siyasa tun da aka kafa mulkin demokradiyya da kuma kasar Ghana a tarihance
to sai dai malamin addinin musulunci Dr. Abubakar Marzuk Azindo yana ganin cewa muhimmin al'amari a wannan harkar shine haɗin kai da zaman lafiya da kuma adalci.
Ana dokan religion a yi politics da shi in a way da bai kawo ma religion ma da kanshi alheri, amma akwai alakan sosai da yake za mu yi mu samu wani alaka muke nufi. Alakan da muke nufi shin duk abin da religion ke nunawa game da alheri kamar zaman lafiya, kamar gaskiya, kamar adalci, kamar soyayya, kamar haɗin kai, irin waɗannan ababen duka muna neman shi cikin decent politics. Sheta in ka doke waɗannan ababai cikin religion, ka zo ka sarkaka politics, ka zo ka jara politics ɗinka, to wannan za mu samu tasiri tsakanin religion da politics. Kamar Allah madaukakin sarki yana gwada mana cikin Alƙur'ani cewa kowane lokaci mu yi adalci, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, ku yi adalci shi ne abinda zai kusanta ku da Allah da tsoron Allah. Kuma cikin yin adalci Allah na nuna mana cewa ya kamata ma duk ko kuwa mutanen da ba mu son ma, mutanen da ba mu zama abokanninmu ma, ya kamata mu yi musu adalci. Wala yajriman lakum shan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, kar mu bari kiyayyen wasu mutane ya hana mu yin su adalci. Sannan aka ce ta'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kuma ayoyin soyayya, ayoyin haɗin kai, ayoyin nagarta, abin alheri, duka dai values, all the religious values, inda muka doki irin waɗannan ababai muka sa cikin politics ɗin mu, da ikon Allah mun jara politics ɗin mu.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, to yanzu kuma ga wannan sakon.
Allah ya yarda, ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba, miliyoyin mutanen Ghana za su turu ruwa zuwa rumfunan zabe don zabar wa kansu sabon shugaban kasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku ga gagarumin shirin da yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zabe na Ghana.
Saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku, kuma sai yi hamba bayanai na rediyo, talabijin da shafukan juniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar kasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da juniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannu.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice. Shugabannin kasashen yammacin duniya na yin kira da a ci gaba da kaiwa kasar Ukraine tallafin soji a daidai lokacin da take fafatawa da mamayar da Rasha ta kwashe kusan shekaru uku tana yi. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da Mark Rutte, sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO a Brussels, gabanin taron ministocin harkokin wajen kasashen, inda suka tattauna sakamakon matakin da kasashen yamma za su iya dauka don taimakawa Ukraine ta kare kanta. Kasashen yammacin Turai sun riga sun yi alƙawarin ba da tallafin miliyoyin daloli da sabon taimakon soji ga Ukraine. Gabanin taron da suka hada da sabon tallafi daga Amurka da kuma Jamus. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojojin Amurka sun kai wani hari a gabashin Siriya a ranar Talata, inda suka lalata wasu na'urorin makamai. Sakataren yada labarai na Pentagon Major General Pat Ryder ya shaida manema labarai cewa sojojin sun harba rokoki da dama da suka fada kan manyan motoci uku da kuma tankar yaki a kusa da yankin sansanin sojin Euphrates Dakarun Amurka da ke Syria suna taimakawa dakarun Syrian Democratic Forces domin hana kungiyar ISIS ta sake farfadowa a yankin. Masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.